naye maka miliyan daya. Wa ina ataka tabi'ahu malu, idan ya yanzu duke su ta bi shi. Wa waladuhu al-hadith, da kuma dan sa wanda ya faru. Wal musharatu fiha, da wanda anka shar'anta cikin mukatabanci. Wa amatuhu al-hamilu, hakan nan da baiwashi mai ciki duna janini ha banda tayinta. Ya wace mai ciki amma tayinta dan jinjiri baya shiga fa in mata in bawa ya mutu wa taraka wafa'an ya bar abin da zai biyan mukatabanci ujjila sai a gaggauta a biya wa ataqu sai su antu wa warithu wa ataqu su anta shi wa warithu su gade shi fa in lam yafi ko idan dukiyar bata cika ba dukiya ga ta amma ba ta biyan wannan bashi din wa hum aqwiya alhadi ayyan kuma wato mal karfafa ne sa'au sai su je su yi aiki wa waddu sai su bayar da dukiya wa ata ku sai su antu wa illa in ba haka barukku sai a ce kun zan bayi wala yu'jizuhu nafsuhu wala yu'jizu nafsuhu bawa mukatabi bai gajiyar da kansa bai ce aka yi mai gida na gaji sai mai gida ya gajiyar da shi wala yatabarra'u kuma baya kyauta wala yuhari baya so da zucci kyauta ta so da zucci akwai bambanci tsakanin kyauta da muhaba muhaba kai kyauta wanda take ta san me ake ce mata Hausa suna da sunan da suke ce mata kyauta wanda a larabci ana ce man la yakhsha al-faqra kyautar wanda bai jin tsoron talauci mutunan da zai ba da kyauta ainihin kyauta in ya ba da kyauta an san ko ya ba da kyauta in zai ba da bai ba da dan abu kadan
mai ma'ana kyauta mai ma'ana ke
kadalla akwai abin da Hausa suke ce mata malam Muhammad mutunan da in zai yi kyauta da gaske yake yi da Hausa menene ake ce mai mai kyauta
mai dumbuzawa ko
kyautar wanda bai jin tsoron talauci da larabci shike inna rasulullah yu'til aqaya man la yakhsha al-faqra to irin ta ita ake ce ma muhaba ita ake ce ma so da zucci kyautar girma madalla kyautar girma madalla kaji sunan ta kyautar girma wala ya'tiku bai antawa wala yankiu bai aure wala yusafiru bai tafiya illa bi idni sayyidihi sai da idni shugaban sa wala hu muqata'atuhu ya samu yayi mai yanki ila shay'in mu'ajjil tajaka ka gaggautuka anti wa idza aslama mukatabu bin mi idan bawa na mukatabi na kafirin amana ya antu yan musulunta fa inna jazahu in yayi mai yanki wa illa in ba haka ba bi'at alayhi min muslimin sai a je a sayar da mukatabancin ga musulmi bawa ne na zimmiya musulunta kuma wancan kafiri ne to yanzu ga ayyanke a saida shi a bashi kudin shi in bai haka nan ba sai a sayar da shi ga wani musulmi wa man awsalahu bi kitabati wanda yayi wasiyaci da mukatabanci ju'ila fi thuluth al-aqal zai a sanya ya cikin sulusi na karamcin dukiyarsa min kimati na daga kimar bawa au kimati ha ko kimar mukatabancin wa ahkamuhu kal abdi hukunci shi bawa mukatabi hukuncin bawa domin duk abin da ya halitta ga bawa ya halitta gare shi abin da bai halitta ga bawa bai halitta gare shi domin bai hantu ba sai in ya ba da dukiyarsa annan zai hantu ba shi yasa malai yake cewa ahkamuhu kal abdi bawa mukatabi wanda Allah ya ce fakatibuhum in alibtum zim khaira to wannan mukatabanci din wato hukuncin sa hukuncin bawa Allah ya mana muwafaqa.